Assalamu alaikum masoya labaran wasanni. Da fatan ana cikin koshin lafiya. Labaran wasannin namu da ran yau akwai batun Cristiano Ronaldo da Karim Benzema da Marcus Rashford da kuma batun club na Super Eagles. Sai dai da farko za a ji cewar kungiyar kwallon kafa Al Nassr ta kasar Saudiya ta ce wa dan kasar Cameroon Vincent Abubakar da yi awun gaba inda ta musanya shi da dan kwallon duniya Cristiano Ronaldo. Kamar yadda kafar Al Riyadh ta kasar Saudiya ta labarto cewa yanzu dai Vincent Abubakar yana free transfer ne ga mai so. Vincent Abubakar dai ya ciyo kwallaye guda 13 wa club din Al Nassr, ya kuma taimaka wajen ciyo kwallaye guda 6. Ana alakanta shi da club din Manchester United na kasar Ingila. A ta sabuwa kuma Cristiano Ronaldo ya sayar da kofin Ballon d'Or da ya samu shekarar 2013 ma wani fitaccen mai kuɗi na ƙasar Isra'ila mai suna Aden Offer kan kuɗi fan na Ingila 532. Shi dai Ronaldo sau biyar ke samun kyautar kofin ɗan wasan ƙwallon ƙafa na duniya. Ɗan wasan gabanin club ɗin Manchester United Marcus Rashford, club ɗin Real Madrid ta zaɓe shi wanda zai maye gurbin Karim Benzema. A halin da ake ciki dai, Karim Benzema yana ƙarshen watanni 6 na kwantiraginsa da club ɗin Real Madrid, kuma zai iya barin club ɗin kadaran kadahan. Kamar yadda kafar El Nacional ta ruwaito, Benzema ba ɗan wasa kamar yadda yake a da bane saboda yawan rauni da yake samu. Tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafar Najeriya Daniel Amokachi ya ce matsalar kungiyoyin kwallon kafa na ƙasa suna ga yadda hukumar kwallon kafa ta ƙasa NFF take ɗaukar kwace-kwacen da basu cancanta ba da kuma gayyatar 'yan wasan da basu dace ba. Daniel Amokachi ya bayyana haka ne a hirarsa da kafar talabijin na Channels a ranar Lahadin da ya gabata, a sa'ilin da yake bayani biyo bayan cin Najeriya 4-1 da ƙasar Portugal ta yi a wasan sada zumunta na ƙasa da ƙasa da aka yi a satin da ya gabata. Sai dai duk da wannan abu da ya faru da kungiyar kwallon Super Eagles din, babu alamun hukumar NFF din za ta sallami kocin Super Eagles din wato Peseiro. A gefe guda kuma, a karo na 10 kenan, hukumar kwallon kafa na duniya FIFA take kin amincewa da alkalan wasan ƙasar Najeriya a matsayin alkalan da za su kasance masu alkalancin wasan kwallon kafa wanda hukumar kwallon duniya ke shiryawa. A kwanan nan ne hukumar kwallon kafa ta duniya ta fitar da jerin sunayen jami'an wasannin kwallon kafa na duniya na mata wanda za a yi wannan shekarar daga ranar 20 ga watan Yuli zuwa ranar 20 ga watan Agusta. Kasashen da aka zaɓi jami'an wasan sun haɗa hadda Togo, Kenya, Afirka ta Kudu, Kamaru, ƙasar Zambia da kuma Morocco. Daga ƙarshe za ku ji cewa tsohon ɗan wasan ƙungiyar kwallon kafa na Paris Saint-Germain ɗan ƙasar Kamaru mai suna Modeste Mbami ya mutu a ranar Lahadi a sanadiyar bugun zuciya. Ya rasu yana da shekaru 40 a duniya. A lokacin da yake raye, ya yi wasannin kwallon kafa a ƙasashen Saudiya, ƙasar Sin da kuma Sipaniya kafin ya yi ritaya a shekarar 2016. Abdulhamid Muhammad, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.